addu'a ta 68 la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir irin waccar sai karin la haula wala quwwata illa billah la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan la ilaha illallah mukhlisina lahud dina wa law kariha al kafiruna Abdullahi ibn Zubair dan gidan Zubair ibn al Awwam dan gidan nana asma'u yayan nana Aisha shi ruwaito wannan hadisi la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu huwa ala kulli shay'in qadir jawabin sa ya gabata la haula wala quwwata illa billah babu haul dabara wayu wala quwwa babu karfi babu wani karfi babu wata fawa da dan adam yake da shi illa billah sai dai ga Allah mana Allah shi zai baka kuma in ma kana da shi din dabaraka ba ta kai ta Allah ba in ma kana da karfin karfinka bai kai na Allah ba in ma kana da wayo wayanka bai kai na Allah ba la ilaha illallah babu abun bautawa da cancanta sai Allah shi kadai wala na'budu illa iyyahu babu kuma wanda muke yi wa bauta in ba shi kadai ba wala na'budu illa iyyahu shi kadai ba wai muna hada shi da wani wajen bauta ba mana ibadatuna maqsura ala Allah tabaaraka wa ta'ala duk bauta Allah kadai muke wa bauta ba a yi wa wani bauta kenan duk wanda yaje wa wani bauta to yayi wa wani Allah bauta sallah bauta ne ko haka ne to duk wanda yaje wa wani sallah to yayi shirka kenan a cikin sallah ruku'i bauta ne ko ba haka bane to ai bai kamata wani dan adam kaje kai masa wannan sunkuyan da ake na sallah a dago a sunkuya abin nan ba kenan bauta ne to sai aka samu wani saboda mulkin saboda matsayinsa in an zo ganshi sai an masa ruku'i to an yi shirka kowai ba sarkin garin ku ba ko sarkin duniya ne wallahi bai cancanta kai masa ruku'i ba in ku kai to ka ce shi da Allah dadai sujada fa uwa ita ma bauta ne kawai wani yazo saboda matsayinsa da darajarsa za a gaishe sai an yi sujada ya kafa mutane doka duk wanda yaje gurin sai ya gurfana yayi sujada kanka yi masa wallahi mani ne wallahi da wannan gwandaka hakura zuwa wajensa inda sai an je wurin sa sai an yi sujada a dan ku an yi wani Allah bauta kenan abinda ake yi wa Allah shi ma ai masa wanda yau gobe jibi zaka neme shi akan kujerar ka rasa wanda yau in ya mutu gidan ku dai fa mana inda za a saka kabari nasa da naka duk dai kasa ce shi ma kasa ne to dan me zaka yi masa sujada abinda kuma Allah ya ce ka kai wani la tasjudu lish-shamsi wala lil-qamari wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun wasuna sujada wa rana wasuna sujada wa wata da sunan bauta to ya Allah wasu kuma suna yi wa dan adam sujada ko mun malintar mutumi ko mun shehintakansa ko mun walittakansa ko mun dogon charbinsa ko mun dogon rawaninsa ko mun matsayinsa ko mun kimarsa ko da magana yake yi ilimin yana diga daga bakinsa wallahi bai cancanta ai mai sujada ba wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna ku yi sujada ga Allah da ya halicci waɗannan abubuwan gaba ɗaya ka duba ta magana malam Allah da ya halicci waɗannan Allah da ya halicci dan adam shi ake wa sujada in dai shi kadai kuke wa bauta tabaraka wa ta'ala lahun ni'matu Allah shi yake da ni'ima ta zahiri da ta baɗin ko ba haka bane ni'imar fili daga Allah ne ni'imar boye ma daga Allah ne farin ciki jin daɗin rayuwa yalwar rayuwa duk daga Allah ne walahul fadlu kuma shi yake da falala duk wata falala daga Allah ne wallahu zul fadlil azim walahu sana'ul hasan kyakkyawan yabo dukkan nau'i na yabo da shukura da godewa Allah wannan Allah ne ya cancanta ma'ana duk wani yabo indai ne Allah ne mai kyau ne tabaraka wa ta'ala la ilaha illallah babu abun bautawa fa da cancanta in ba shi ba ina so yan uwana ku lura a hadisin nan ko a wannan addu'ar yadda aka maimaita la ilaha illallah mukhlisina lahud-din muna masu tsarkake addinin mu gare shi shi kadai ma'ana ba ma yi wa wani muna yi masa a'a shi kadai muke wa ma'ana mukhlisina lahu tauhid shi kadai muke wa bauta muke wa tauhidi walau kare al kafiruna kuma koda kafirai arna ba sa so lalle mu kan musulmi mu kan mun yi wa Allah shi kadai koda ko wani arni baya so wannan hadisi riwayar Imam Muslim ne kullu na farkon addu'ar yace la ilaha illallah ko kaga la ilaha illallah anan in ka taho wa da wala sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir la hawla wala quwwata illa billah sai da cewa me la ilaha illallah in ka taho wala na'budu illa iyyahu lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan sai ce kuma me la ilaha illallah ha mukhlisina lahud din wa law kariha al kafirun saboda nauyin la ilaha illallah da matsayin la ilaha illallah.